أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a cikin manzuma ta usulul fiqh na babban malami Muhammad Salih Al-Utsaimin wanda zai zamanto wannan shine zama na biyu a cikin wannan manzuma mun tsaya daidai baiti na 40 daidai zamu tashi baiti na 41 malai ce wal amru lil fawri fabadir zaman illa iza dalla dalil fasma'an malai ce wal amru lil fawri nan malai yake magana akan duk abin da ya zamanto umarni ne aka maka yace lil fauri fa badiriz zaman aka ce ma ga lokacin da ake so a yi shi to a lokacin nan malai yace fa badiriz zaman malai yace ka gaggauta aikata wannan aikin illa iza dalla dalilu fasma'an sai dai idan ya zamanto dalili ya zo akan cewa ba yanzu ake bukata ka yi shi ba Allah yake cewa hafizu ala salawati was salatil musta wa qumu lillahi qanitin nan ana magana akan salloli ne to yanzu idan lokacin sallah yayi bai dacewa ka shinkirta wannan lokacin sallar kace sai wani lokaci zaka yi shi kenan shine wal amru lil fawri fa badiriz zaman nan idan aka ma umarni to nan wajibi ne ka aikata shi lokacin da aka ce ka aikata shi sai dai idan ya zamanto man kana maridan aw ala safarin idan ya zamanto azumi ne misali bakka da lahiya ko kana cikin bulaguro to wannan haka ajje shi zuwa lokacin sai malai ce illa iza dalla dalil fasma'an sai dai idan ya zamanto wani dalili ya zo akan cewa wannan abun ana iya jinkirta shi akwai lokacin shi mai zuwa ai fastabiqul khairat to duk abin da yake na alkhairi ne ku gaggauta a aikata a gaggauta yin shi yanzu nan da malai yace illa iza dalla dalil fasma'an yaushe ake aikin haji a shekara so yake aikin haji ko to bai dacewa ka ce aikin haji yayi yanzu ka ce cinkoso yayi yawa makaje ba sai ka bari a muharram ka sheka ai bai ba ko to nan lokacin da ake Allah ya ce a yi shi a lokacin zaka je ka yi shi kenan bai dacewa ka ce a yanzu cinkoso yayi yawa ni ko mutun ne wanda ban na son cinkoso a muharram sai in je in kenan wannan bai yi ba kenan shine abin da malai yake magana anan kenan duk abin da ya zamanto an ce ma ga lokacin shi to wajibi ne ka zo ka yi shi malai yace wal amru irru'iya fihi alfa'il fazaka zul aini wa zal fadil malai yace duk al'amarin da umarnin da ya zamanto Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyana akan cewa mutum shine zai aikata shi wannan aikin fazaka zul aini wa zakal fadil yace to wannan ka sani wannan fardul aini ana magana ne akan abinda kai ne zaka aikata shi misali salloli guda biyar wani yana iya ma wani bai wa wani ya ma wani to wannan shi yake ce ma fardul aini shine malai yace wal amru iru'iya duk abinda ya zamanto Allah subhanahu wa ta'ala yayi ta'ini akan cewa shakhsin wannan shi zai yi mutum zai yi shi ba tare da kira na jami'i ba akan al'umma su yi shi a tare malai yace fazaka zul aini wa zal fadil to wannan ana kira ne akan ayi shi a fardu aini kuma wannan shi yahi irin salloli guda biyar wannan wajibi ne kai ne zaka yi kayanka wannan sunnar rawatib wannan ba wani bane zai maka wannan duka mutum shine zai yi kayan shi sai malai yace wa in yura al fa'lu ma qat'in nazri amma idan ya zamanto an yi kira ne ba tare da an yi wani ta'ayyuni ba an fa'il fazu kifayati to wannan ka sani cewa wannan fardu kifaya ne wannan in dai ba a yi nuni ba akan cewa wane zai yi shi to wannan malai yace wannan fazu kifayatin usir to wannan ana nihin fardu kifaya ne abinda ake cewa fardu kifaya shine abinda idan wani yayi ya dauki ma wani misali sallar jana'iza ko kuma binne mamaci idan ya zamanto duka yan garin sun ki an bari misali wani yaro sai aka bar shi to wannan yan garin duka sun aikata laifi amma idan ya zamanto mutum biyu ko mutum uku aka samu a cikin garin suka je suka sallaci wannan gawar suka je suka binne ta to wannan yan garin ba su da laifi ko su ba saboda fardu kifaya ne wa'ancan sun ba sai sun yi ba su kenan wannan shine ake ce ma fardu kifaya shi kuma fardu ain wannan abin da yake wajibi ne akan ka kai dole zaka yi shi idan ba kai ba sallah ba wanda zai ma sallah wajibi ne kai zaka yi kayanta kenan shine abin da malai yake mana bayani anan kiran idan muka leka nan nan duka malai yana mana bayani ne akan abubuwa guda biyu na farko fardu ain abinda yake wajibi a karan kanka wanda babu wanda zai ma niyaba shi sai fardu kifaya kun ga irin me da sallama mutane da dama suna zaune wani ya musu sallama idan suka kyale su dukan su sun yi laifi amma mutum ɗaya in ya amshi sallama a cikin su ya wadatas kenan ya sarke ma wa'annan sauran gabaki daya wannan shi yake cewa fardu kifaya malai ce wal amru ba'da an-nahyi lil hil wa fi qawlin li raf'in nahyi khuz bihi tafi malai yace shi kuma idan umarni ya zo shi bayan hani lil hil to wannan malai yace yufidul ibaha wannan ba umarni bane ba akan dole sai an aikata abinda malai yake so yace anan wal amru ba'da an-nahyi lil hil abinda ya zamanto da hari an hana shi manzo Allah yake cewa na hana ku zuwa kaburbura ko yanzu kuma sai yake cewa ala fazruha ko yanzu wanda bai je ziyara kaburi ba yayi laifi bai da laifi to shine malai yace wal amru ba'da an-nahyi lil hil abinda akai umarni bayan hane shi to malai yace to wannan ana yin ibaha ce malai yace yufidu bil ibaha laysa al wajib to nan nan mustahabbi ne ba wajibi bane can manzo Allah yace inni nahaitukum an ziyaratul qubur ko manzo Allah yace na hana ku akan zuwa ziyaratul qaburbura amma daga baya manzo Allah sai yace ku je to malai yace qaulul li raf'in nahyi khuz bihi tafi to wannan ka dauke shi akan maganganu da dama na malamai sun ta akan mitafi ai arraji maganan malamai war take raji shine malamai sun ce wannan yufidul ibaha ba akan wajibi bane ba dole mutum sai ya aikata idan muka dauka inda Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillahi wazarul bay nan Allah subhanahu wataala yake cewa ya ku wayanda suka yi imani idan aka kira sallar juma'a lokacin da limami zai fara hutuba Allah subhanahu wataala yace a tsaye da kasuwanci gabaki ɗayan shi nan menene hani ne kai tsaye mutlakan Allah ya hana bayan haka sai Allah yace fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah idan kuka kare sallah kuma sai Allah yace to ku tahi yanzu ku je can an hana ku yanzu kuma sai aka yi sai aka yi umarni a shi yanzu wanda ya yi da sallar juma'a bai je kasuwanci ba yayi laifi da yayi laifi ba kinannan shine yufidul ibaha shine abinda malai yake so ya baya mana ya ga mana ana malai yace waf'al ibadatan idza tanawwa'at wujuhaha bi kulli ma qad waradat litaf'al as-sunnata fil wajhayn wa tahfaz ash-shar'a bi zinn aw'ayn malai yace waf'al ibadatan idza tanawwa'at malai yace idan ibada ya zamanto a cikin ibada tazo mai yawa ce tazo kashi kashi yace wujuhaha bi kulli ma qad waradat yace to ana so ka aikata ta da kowanne wajhi duk lokacin da ta zo ta misali yanzu idan muka dauka tahiyya a sallah kala nawa akwai daban-daban ko akwai wanda ibnu abbas ya kawo akwai wanda ibnu mas'ud ya kawo ta akwai wanda abdullahi dan umar to wa'annan duka ka idan ka dauki eh kana yi kullum to malam sai yake ce maka nan waf'al ibadatan idza tanawwa'at idan ya zamanto da yawa ce to yau in kai wannan riwayar ta wannan sahabin gobe sai kai wannan riwayar shine abinda malam yake cewa wujuhaha bi kulli ma qad waradat sai kai ta da duk riwayar da ta zo ta warta inganta kenan yau kai ta ibnu abbas gobe sai kai ta ibnu mas'ud kenan kar ya zamanto kai kullun ɗaya ce kake yi haka idan muka dauka wannan addu'a ta bude sallah istibta kun ga ita ma daban-daban ce kala-kala ce to wannan duka yau in kai wannan kalal gobe sai kai wannan kalal kenan kai zamanto kai kullun ɗaya ce gare ka idan ya zamanto yau kai wannan gobe kai wannan malai ya ce wa litaf'al as-sunnata fil wajhayn yace a lokacin kai sunna guda biyu gabaki ɗayan su sai yace wa tahfaza shar'a bi zannaw ayn kuma wannan zai baka damar ka har da ce hadisan manzo Allah masu yawa kenan zaka ga a lokacin ka aikata sunna kuma ka harrace abubuwa da dama kenan waf'al ibadatan idza tanawwa'at idan ya zamanto ibada ta zo a kashi kashi daban-daban ruwayoyi daban-daban to yau in kai wannan riwayar gobe sai kai ta wannan yau in kai wannan gobe sai kai ta wannan a ƙarshe sai malai ce wa tahfaz ash-shar'a bi zannaw'ayn a lokacin kai tsaye zaka samu riba ta ne ka harrace abubuwa daban-daban yau kai ta wannan sahabin da ya rawaito yau kai ta wannan kenan sai ka zamanto a tashi ka dauki mai yawa yanzu idan muka dauka bude sallah subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka sumuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka yau kai wannan gobe sai kai allahumma ba'id baini wa baina khataaya to idan zaman to yau kai wannan gobe kai wannan malai yace kai tsaye zaka ga ka hada abubuwa da dama kuma ka harrace su kuma kai tsaye a lokaci guda ka aikata sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam malai yace walzim tariqatan nabiyil mustafa wa khuz bi qawlir rashidin al khulafa malai yace walzim tariqatan nabiyil mustafa malai yace nan wa umarni ne wajibi ne ka bi hanya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk abin da aka ce ma manzon Allah ya zo da shi وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا to nan duk abinda manzo Allah yazo da shi mal yace dole zaka dauke shi kai aiki da shi sai yace wa khuz bi qawli rashidin al khulafa kuma kabi abinda sabban manzon Allah suka zo wa'annan khalifofin na manzon Allah na idan muka dauka walzim tariqatan nabiyil mustafa nan wajibi ne bin duk abinda manzon Allah yazo da shi ba a buƙatar ka ce a kai dauki wannan kawar wannan a nan mustafa mun sani abinda yake cewa mustafa shine zabe manzo Allah shi da kanshi yake cewa inna Allah astafa min bani isma'il kinana ko wastafa min kinana quraish wastafa min quraish bani hashim wastafa ni min bani hashim kenan manzo Allah zababbe ne an zabe shi daga cikin zuriyar annabi isma'il wanda yake da annabi ibrahim aka zabe shi a cikin quraishawa aka dauki bani hashim kuma manzo Allah yace wastafa ni min bani hashim yace kuma a cikin bani hashim aka zabo shi shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine al-mustafa kenan haka Allah subhanahu wataala yake cewa wa ati'ullaha wa ati'ur rasul kenan kuma Allah subhanahu wataala ta'a kuma manzon Allah ta'a ya ayyuhal ladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum kenan nan duka ana bayani ne akan imamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta'a duk abin da manzon Allah yazo da shi sai kai kokari qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah idan kun kasance kuna son manzon Allah to wajibi ne ku mishi ta'a karka ce ina son manzon Allah amma kuma kana mushi biyayya in kana hubbuka sadikan la atatahu idan ya zaman to da gaske kana son manzon Allah to dole ko sai ka mushi biyayya bai yiwa ka ce kana mushi da'a kana son shi amma baka mushi biyayya a wannan ba da'a bace ba baka son shi amma hujja kana son manzon Allah ina son manzon Allah to wajibi ne a gare ka dole sai ka mushi biyayya abin da yace ai to wajibi ne ka dauke shi manzo Allah shi da kanshi yake cewa wallazi nafsi biyadi yace la yasma bi ahadan min hadhihi al umma ahadan min hadhihi al umma yace babu wani mutum a cikin wannan al umma da zai ji abinda nake faɗi yahudiyin wala nasraniyin ba yahude ne ko kuma ba nasare ne summa la yu'min bima ji'tu bihi sannan ya ƙi imani da abinda nazo da shi manzo Allah yace illa kana min ashabin na manzo Allah yace sai ya kasance daga cikin mutanen da za a sa gidan wuta kenan duk abinda manzo Allah yazo da shi dole sai kai imani da shi shine wa man man haytukum anhu fashtanibu wama mamartukum bi fa'tu minhu masatat mal yace wa khus bi qawlir rashidin al khulafa mal yace sai ka dauki duk abinda wayannan khalifofin na manzon Allah suka zo da shi sune abubakar da umar da usman da ali duk abinda suka zo da shi to nan wajibi ne a gare ka dole sai kai aiki da shi idan muka dauka wayannan khalifofin na manzon Allah kowanne ɗaya daga cikin su ya jagoranci musulmai iya gurgudu idan muka dauka Abubakar Siddiq shekara 2 da wata 3 a khalifanci bayan rasuwar manzon Allah shekara ta 10 a shekara ta 11 zuwa shekara ta 13 shi Abubakar yayi khalifanci kenan yayi shekara 2 ne da wata 3 idan muka dauki Umar shi kuma yayi shekara 10 da rabi yayi shekara 10 da rabi ya dauka daga shekara ta 13 ta hijira zuwa ta 23 haka Usman shi kuma Usman hede shekara 12 a khalifanci idan muka dauka Umar kashin shi akai Usman shi ma dai kashin shi akai Usman yayi shekara 12 tunda ya fara daga shekara ta 23 bayan rasuwar Umar bin Khattab zuwa shekara ta 35 bayan hijirar manzo Allah sai Ali bin Abi Talib shi kuma yayi shekara 5 tunda ma shekara 5 inda ya tuce cikin rikici ne akai ta ya fara daga shekara ta 35 zuwa shekara ta 40 idan muka dauka an muka hada su wayannan gabaki daya za mu samu shekara 30 ne babu wata uku to wannan wata uku sune wata 6 afwan wannan wata 6 sune wanda Hassan ya cika su ya zama tun shekara 40 saboda manzo Allah yayi bayani akan cewa dama ita wa khilafa 30 sana shekara 30 ce to idan muka dauki shekara 2 da Abubakar yayi da shekara 10 wanda Umar yayi da shekara 12 wanda Usman yayi da shekara 5 wanda Ali bin Abi Talib ne sai dan Ali bin Abi Talib wanda yake Hassan shi kuma a lokacin yayi wata 6 wannan shine cikon shekara 30 din wannan kuma wayannan mutanen su ne wanda manzo Allah yake cewa khairun nasi qarni summa allazina yalunhum manzo Allah yana yabansu mutane ne wayanda suka taka rawar gani akan addinin musulunci amma a haka zaka samu wani mutum wani dan kamun iska yazo yana zagin Umar ko kuma yana zagin Abubakar ko kuma yana zagin Usman duk da cewa wayansu suna daukan cewa irin sabanin da aka samu tsakanin Ali da kuma Muawiya, abin da yake da alaka da rasuwar Usman. Wannan abu ne wanda sabani ne wanda yake da alaka da ijtihadi. Kowa yayi ijtihadi ne akan shi. Ali bin Abi Talib yana ganin cewa bai kamata a bar musulmi babu shugaba ba, sai yasa ya yarda ya karbi khalifanci. Shi kuma Muawiya yana ganin cewa sai an kai an rama musu jinin su da aka kashe nawa na Usman. To wannan shine sabanin da aka yi ta samu, har ƴan Shi'a suke magana akan ai Usman bai kyauta ba, su Muawiya bai kyauta ba, kuma dukkan su waɗannan mutanen idan muka dauka sune wanda Allah subhanahu wataala ya yarda da su, mutanen kirki ne, kuma balma sune waɗanda aka ma alƙawarin aljanna. Amma za ka ga mutun yana kwantare musu. Yau idan kace ka zargi ɗaya daga cikin sabbin manzon Allah, to wajibi ne sai ka bar addini. Saboda ni duk abin da kake yi na addini wannan sune suka zo da shi. Idan kace Qur'ani za ka karanta kadai kuma baka san waɗannan sabbin, waya rubuta Qur'ani? Da ba a rubuta shi ba, da bai zo wajenka ba. A lokacin Abubakar aka fara rubuta, Umar, Usman ya zo ya saki. Wannan duka ne wannan hikima ce ta Allah subhanahu wataala, ta sa duka waɗannan sabbin suka aikata irin waɗannan abubuwan. Ya zamanto yau da gobe muna karantawa, amma duk da haka zaka san wai musulmi ne ya buɗi baki ya zagi waɗannan sahabban. Kun ga wannan lalle wannan mutumin ya kai fajiri. Malai ya ce qaulus sahabi hujjatun alal asa ma lam yukhalif mislahu fi ma raja. Malai ya ce kaga fa, bayan ya ma bayani akan cewa ka rike waɗannan khalifafun na manzon Allah, sai ya ce qaulus sahabi, ka sani ho cewa fadar sahabi hujjatun, ka sani hujja ce. Idan sahabi ya ce kaza, malai ya ce hujjatun alal asa, yace ka sani cewa wannan hujja ce a ingantacciyar magana. Malam yukhalif mislahu fi ma raja, idan bai saba ma wani kwatankwacin shi daga cikin sahabbai. Misali idan ya zamanto wannan sahabin yayi magana, sai wannan ma yayi magana, sai ka dauki aqrab misali, aqrab magana war take kusanci da alqur'ani shine, ba tare da kuma ka nuna cewa ba wannan yazo abinda ba shi ba. Irin sabanin da yake samu daga cikin sahabbai yau da gobe, bai kamata ba yau wani yazo ya ce a wannan sahabin ya kyauta, wannan bai kyauta ba. Kai wane ne kai har zaka ce ya kyauta ko bai kyauta ba? Mutane ne waɗanda sun yi kafalala. Manzo Allah yake cewa wa, da a ce fa ɗayan ku zai ciyar da zinariya misali kwatankwacin dutsen Uhud, sahabin manzo Allah ɗaya ya dauki mudu guda ya bada na sadaka, to wannan sadakan taka da kai a girma, a zahiri ta yi girma ko, to bata kai wannan mudun nashi ba. Kuma a haka zaka zo kana zagin sabon manzon Allah. To duk abin da ya zamanto sabon manzon Allah ne suka yi shi, kawai kasara, kawai ka yarda, kar ka ce komai. Wannan sabani ne saboda su ba masu mai bane ba. Abin da ya zamanto sun yi tsakanin su, to kai waye kai zaka zo kai shari'a a cikin su? Kawai ka kyale abin da yake zaka dauka ka dauka, kai shiru ka bar abin da yake babu ruwanka. Wannan shine abin da ya kamata mu ahlus sunna mu yarda da shi. Kenan kai ya zamanto abin da yake sabani daga cikin sahabbai, ka ce a kai zaka iya tarjihi wani ne mai gaskiya wani ne mara gaskiya? A wani ne kai? Wa baka dama. Kenan wannan shine qaulus sahabi hujjatan, maganar sahabi hujja ce a cikin addini. Alal asah malai ce malam yukhalif mislahu fi ma raja, idan bai saba ma wani daga cikin sahabbai ba wanda yake kwatankwacin shi. Malai ce wa hujjatu taklifi khuzha arba, qur'anuna wa sunnatun musabbata min ba'di ha ijma'un hazi umma wa rabi'ul qiyas fafhamanna. Malai ce wa hujjatu taklifi khuzha arba, malai ce hujjoji akan taklifi, kamar yadda muka yi bayani a fari akan baitin wancan na fari akan usul, muka ce su ne guda hudu ko. Na farko malai ce khuzha arba, ka dauke su guda hudu. Malai ce qur'anuna, yace qur'ani ne wannan alqur'ani wanda ake karanta yau da gobe. Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi suduri, alqur'ani kenan. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum rasulun bil haqqi min rabbikum, alqur'ani manzo Allah shi yazo da alqur'ani. Kenan alqur'ani wannan shine hujja ta farko. Idan kana neman dalili a cikin addini zaka fara leka cikin alqur'ani. Idan baka samu ba a cikin alqur'ani, a lokacin sai ka biyo bayan sunna. Kenan sa shi ma malam da ya biyo baya yace qur'anuna, da yazo akan qur'ani sai biyo baya wa sunnatul musabbata, da kuma sunna wadda take ingantacciya. Me yasa malai yace sunna musabbata alqur'ani bai ce ba? Saboda shi alqur'ani mutawatir ne, alqur'ani babu khilafi a cikin shi. Shi qur'ani Allah subhanahu wataala ya yi alƙawarin zai kiyaye kayan shi, kuma ya kiyaye shi, baka taba samun wata shubha a cikin alqur'ani. Idan kaga ka samu wata shubha a cikin alqur'ani, to ba qur'ani bane ka kawo, saboda wahirin wani abu ne ka kawo, in ma ba karanta daidai ba ko kuma ba a koya maka daidai ba. Amma in dai alqur'ani ne, shi alqur'ani mutawatir ne, babu zancen ka samu wani sabani a cikin alqur'ani amma da yace wa sunnatun musabbata saboda ita sunna an samu in su mutane waɗanda suka riga mata shigo suka ringa kawo abinda manzon Allah bai hadi ba to wannan abin sai sa mala yace wa sunnatun musabbata shi kuma abinda ake ce ma sunna sai zamanto abinda manzon Allah ya aikata in ma qaulun aw fi'lin aw iqrar ya zamanto manzon Allah ne ya aikata wannan abu ko kuma ya hadi ko kuma ya ga sahabbansa sun yi bai ce ba a bari kalai wannan shi ake ce ma sunna kina abuwa ne guda uku in ma qaulun aw fi'lun aw taqrir ya zamanto wa'annan abubuwan guda uku manzon Allah ne ya aikata ko kuma ya umarni da a aikata ko kuma ya gani sahabbai sun yi amma bai yi inkari ba wannan shine ake ce mani shi ake ce ma sunna shi kuma da yace musabbata ya zamanto ka'idodi ko kuma sharadai na amsar hadisi sun tabbata idan muka leka abin da yake da alaka da sharadai na amsar hadisi baran malume sun zo sun yi daura akan ilmin hadisi bai kuniya sharadai na karbar hadisi kenan ba sai mun yi magana akan shi ba kenan karbar hadisi in ya cika wa'annan sharadan a lokacin ne zai aiki da shi amma idan bai cika ba a lokacin nan kuma wata magana daban ce mala yace min bari ha ijma'u hazihi al-umma bayan haka bayan sunna na harko kana neman hujja a cikin addini sai ka leka cikin alqur'ani idan ka samu sai kai gaba in baka samu ba sai ka je sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan baka samu ba a sunna mala yace min bari ha ijma'u hazihi al-umma bayan haka sai ka tai ijma'i wanda wa'annan al'umma suka yi al'umma wa manzon Allah me yake ce ma ijma'i shine ittifaqul mujtahidin hazihi al-umma fi hukm ash-shar'i ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam abinda yake ce ma ijma'i shine ijtihadi na wannan al'umma su zo su zamana akan wata mas'ala misali bari mu bada misali akan abinda yake da alaka da qadaya fiqhiyya mu'asara yanzu misali yau aka ce ga wata mata za ta aihu amma sai dai batta iya aihuwa dole sai an hudda wannan ma'aihuttata an kaita wani guri a raya a kiwatata sannan a huddo yaro yanzu wannan idan muka leka a cikin alqur'ani akwai shi babu shi a cikin sunna akwai shi babu shi can da ba aiwa wannan abubuwan ko wannan ci gaba ne irin na zamani to a lokacin ne sai malamai su zamana a leka idan akai wannan abun akwai cutarwa a ciki ko kuma akwai maslaha ta dan adam to malamai idan suka zamana sai su huddo magana daya in akwai maslaha a ciki sai su ce to ya inganta ana iya yi in babu maslaha a ciki sai su ce a haramun ne to idan suka zamana wannan zaman da zasu su ce to mun tattauna akan mas'ala ta kaza ana iya yin wannan abun in aka yi shi yayi ko kuma ana iya barin shi bai yi ba to wannan magana shi yake ce ma ijma'i na malamai to in suka huddo shi wannan magana to wannan ya zamanto hujja ce ga al'umma gabaki daya yanzu idan muka dauka misali lishina da'ima dalbuhusul ilmiya ta saudiya sai su zamana su huddo fatawa suna huddo majalla in ban manta ba akwai wata wannan da muka karanta shekara 6 wata 6 suke huddo majalla sai a zamana a gani me yake bukatar dirasa a wannan zamanin sabon abu wanda babu shi a da sai a zamana ayi dirasa shi idan aka yi dirasa sai a huddo majalla wani dan littafi haka akan abun ai ya kamata ai ko kuma ya kamata a bar shi to wannan duka da dama in aka yi haka to wannan shi ake ce ma ijma'i na malamai kenan idan malamai suka yi wannan ijma'i to wannan yayi sai a aiki da shi sai bayan haka warabi'ul qiyasu fahaman na hudu malai yace qiyasi idan ya zama abin da ake ce ma qiyasi shine idan ya zamanto babu a sunna babu a qur'ani babu a ijma'i to yanzu me yake so sai kai qiyasin wannan abu dan me za kai qiyasin shi sai ka leka da abin da yake akwai shi a asali yanzu idan muka dauka wani mutum da yazo wajen manzon Allah yake ce ma manzon Allah ai matar shi ta aihu wani yaro baki shi kuma ba baki bane kuma matar shi ma ba baki ba baka bace me yake ni nan taridi ne nani na zanago zawwa ya ce ma manzon Allah shi wa an mushi aihuwa amma da aka mushi aihuwa yaron ho baki ne kuma shi balarabe ne kuma matar shi balarabiya ce to me yake ni yana ji wata da zanago sai manzon Allah ya ce mushi kiyasi ne manzon Allah zai mushi manzon Allah ya ce mushi kana da raƙumma yace ma manzon Allah ina da raƙumma misali yanzu a cikin su babu wani wanda bai kama da su misali dukan su jajaye ne aka samu wani mai dan baki a cikin su sai yace akwai yace to shi yanzu a wace bana shi ne daga na huto to sai yace manzon Allah na shi ne yace to haka ne kinan wannan shake ce ma ni shake ce ma kiyasi haka inda manzon Allah yake magana akan cewa wa fi budi ahadikum sadaka. Manzala yake magana akan cewa duk lokacin da mutum ya tara da iyallansa na halal, wannan Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi lada akan haka. Shine he sabon manzala suka tambaye shi suka ce ayati ahaduna shahawatu wa yakun lahu fiha ajr, mutum ya biya bukatunsa kuma a ce yana lada akan haka. Sai manzo Allah ya ce na'am, ara'aytum law wada hafil haram, manzo Allah ya ce to idan yaje ya sashi haram wa, idan yaje ya zina wa mi gare shi zini ko, to haka idan yaje ya tara da iyallansa to wannan zai samu mi, zai samu lada. To wannan shi yake ce ma kiyasi. Kenan mun ga kiyasi ne manzo Allah yayi akan haka. Kenan wannan shine yake ce ma kiyasi. Kenan idan muka dauka hujjoji a shari'a sune guda hudu: Al-Qur'ani da Sunna da Ijma'i da Qiyas. Wannan su ne waɗanda malamai suka yi ittifaqi a cikin su. Akwai waɗanda an yi sabani a cikin su. Akwai qaulus sahabi, akwai sadduz zari'a, akwai al-maslaha mursala. Wannan duka an yi sabani a cikin su. Amma dai waɗannan guda hudun su ne waɗanda malamai suka yi ittifaqi a cikin su babu sabani. Kenan hujja a shari'a waɗannan guda hudun su ne wanda babu sabani a cikin su. Amma da zaka leka sauran mazahib, idan muka dauka Malikiyya tana da nasu, ta ƙara nata daban. Hanafiyya ta ƙara nata daban. Shafi'iyya ta ƙara nata daban. Hanabila sun ƙara nasu daban. Za ka ga sabani ne irin nasu, kowa da nashi. Amma dai waɗannan guda hudun za ka samu a kowace mazhaba akwai waɗannan guda hudun. Kenan wannan shine mi abinda suka yi ittifaqi akan shi. Mala yace wahkum likulli amilin biniyatin washdud alal muqtali babi hilatin. Mala yace wahkum likulli amilin biniyatin, nan ka'ida ce ta al-umur bi maqasidiha. Wahkum bi kulli abilin biniyatin, kai hukunci akan duk abin da aka aikata cikin niyya. Aka tambaye manzon Allah akan cewa rajulun yuqatil shaja'a wa rajulun yuqatil hamiyya wa rajulun yuqatil riya'a. Aka ce ma manzon Allah wani mutum ne zai zo yayi fada domin ya gwada cewa shi ne ƙarfi ne, wani kuma yayi fada domin kabilanci, wani kuma ya zo yayi yaki domin riya. Sai manzon Allah ya ce man qatala takuni kalimatullahi al-ulya huwa fi sabilillah. Manzon Allah ya ce to ku tsaya ku shi, duk wanda yayi yaki domin ya kare kalmar la ilaha illallah to wannan mutum shi kadai ne dan Allah. Kenan wahkum li kulli amilin biniyatin, kai hukunci da duk wanda ya aiki da niyyar shi. Kenan wancan yayi domin ya gane ya kiyaye kabilancin shi ko yayi yaki, wancan kuma yayi dan ya gwada mutane shi ne ƙarfi ne. Sai manzo Allah ya ce a'a, wanda yayi dan Allah domin ya kare kalmar la ilaha illallah to wannan mutumin shi ne yake da mi, shi yake da lada. Kenan innamal a'malu binniyati wa innama li kulli imri'in manawa. Kenan wannan shine abinda malai yake so ya bayyana mana anan. Sai malai ce wasdud alal muqtali babi hilati, malai ce shi kuma duk abinda ya zamanto hila ce za ka ma Allah wayo ne a cikin shi, to ka sani cewa waccan niyyar taka da ita zai aiki. Misali yanzu a cikin azumi Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mutum yin jima'i da matarsa ko, ko kuma ya ci ko kuma ya sha a cikin watan azumin Ramadan ko. To yanzu idan ya zamanto mutum yana so ya aikata waɗannan ayyukan kuma ya sani Allah ya hana, kawai a lokacin nan sai ya ce bare tashi ya bulaguro. Kenan idan ya bulaguro bai dauki azumi ba ko, to wannan bulaguron nashi to a lokacin nan ya ma Allah hila ne, yayi dabara ce ma Allah dan kai azumi ko, to wannan ya aikata haram. Waccan niyyar tashi ita zai aiki. Shine malai yace wasdud alal muqtali babi hilati, kenan duk lokacin da kai wannan hilal to a lokacin nan Allah ya san abin da yake ranka. Haka mutumin da zai bada zakka, misali lokacin zakka ya kusa, tsora kwana biyu ya bada zakka, kuɗin sa sun cika, kawai a lokacin sai ya dauki wani daga cikin kuɗin sai ya ba yaro dan shi misali, ya bashi ya ce amshi na baka wannan. Yanzu da ya bashi bayan kwana biyu lokacin hudda zakka ya zo ko, a lokacin nan babu kuɗi a hannun shi ko, tunda ya cika amma babu kuɗi ko, shi kuma sharadin he da kuɗin ko, to bayan ya huce sai ya ce ma yaro ya ce kai ka kuɗin wannan. Kenan wayo ne yema wa? Yema Allah dan kai ne, dan kai bayar zakka ko, to wannan ya aikata haramu kuma sai Allah ya tambaye shi akan haka. Kenan nan shine abinda malai yake so ya gaya mana anan. Ko haji misali, Allah ya baka kuɗin zuwa haji, zaka kai haji ka sani dole sai ka tai, kawai sai ka bada kuɗin bashi da gangan, ka bada kuɗin bashi dan kalka tai. Bayan ka bada sai ka je ka ce wani bani kuɗi na, to a lokacin nan ka sani cewa wasdud alal muqtali babi hilati, to ka sani cewa Allah subhanahu wataala sai ya kama ka akan haka. To haka halloma duk wanda misali mutum ne ya rabu da matarsa, an yi siya mata saki uku, ai bai yiwa ya sake mero da ita sai ta yi hatta tanki hazaujan ghaira ko sai ta je ta yi wani aure ko to a lokacin nan shi kuma yaga wannan matar umma auladi ita ce ƴaƴansa ya ji haushin wannan abin wata kila shedan yasa yayi wannan sakin kawai sai ya roja abokin shi ya bashi kuɗi mai yawa yace ka je ka aure ta daga ka aure ta washe gari sai ka sako ta to wannan haramun saboda me wannan hila ce ya ma yana so ya ma Allah wayo ne ko shi kuma Allah ai ya san duk abin da yake malai ce fa inna mal a'malu bin niyyati kama ata fil khabar as-sittati malai ce to ka sani cewa fa kullu a'mali fa inna mal a'malu bin niyyati wannan yana da alaka da hadisi da wannan magana ta baya da muke wa hukum li kulli amilin bi niyyatin washdud ala al-muhtali babu hilati sai sa ya kawo fa'un anan yace fa inna mal a'malu bin niyyati to ka sani cewa dukkan ayyuka gabaki ɗayan su suna tattare da niyyar su sai yace kama ata fil khabar as-sittati kamar yanda yazo a cikin khabar nan ana yin hadisi kamar da yazo a cikin hadisi wanda yake ingantacce tabbatacce hadisi na Umar bin Khattab wanda yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati kenan shine nan malai ce fa innamal a'malu binniyati ka sani cewa dukkan ayyuka suna tattare da niyyar su ne kama atafil khabari sittati kamar yanda yazo a cikin hadisi wanda yake tabbatacce wa yahramul mudi'u fi ma fasada illa bi hajjin wa timarin abada malai ce wa yahrimul mudi'u fi ma fasada yace haramun ne mutun ya ci gaba akan wata ibada wanda ya fara ya san wannan ibadar ta baci idan ka fara ibada sai kaga cewa wannan ibadar ta baci malai ce wa yahrimul mudi'u fi ma fasada to anan wajibi ne ka tsaya da wannan ibadar ta misali mutun ne ya fara arwalla sai ya gani cewa wannan ruwan nashi ne ya sa gare shi me ya kamata yi to wannan sai ya tsaya da wannan ruwan nashi sai ya je nemo ruwa mutun ne ya fara sallah kawai sai ya ji cewa wannan sallar tashi da yake hobe da arwalla ci gaba zai yi sai ya tsaya ta kenan shine nan malai ya ce wa yahrimul mudi'u fi ma fasada to nan haramun ne ka ci gaba akan ibadar da ta kasance ka san ta baci kuma ka ci gaba da yin ta shine abin da malai yake magana a cikin ana kenan idan ya zaman to ka fara kasancewa ta baci kenan wajibi ne ka tsaya ta sai malai ya ce illa bi hajjin wa timarin abada sai dai idan ya zaman to aikin hajji ne kake ko umra wannan bai dacewa ka tsaya shi ko ya baci sama ko ana fahimta idan ya zaman to kowace ibada ce kake ka san ya baci kai ka tsaya ta sallah ce ka fara in ka tana baka da arwala ta baci ko sai ka tsaya ta arwala ce ka fara ruwanka yana da najasa a lokacin sai ka yi sai ka tsaya shi to amma sai malai ce illa bi hajjin wa timarin abada sai dai idan ya zaman to aikin hajji ne kake idan muka dauka magana sabai akan wanda yayi jima'i da matar shi lokacin da ake aikin hajji ya kamata yayi zai ci gaba da wannan aikin hajji summa yaqdi fi amil qadi sai yazo ya saki aikin hajji a shekara ta gaba amma bai dacewa ya tsaye da wannan aikin hajji nashi kenan shine abinda malai yake bayani anan illa bi hajjin wa timari idan ya zaman to hajji ce ko ta baci ba tsaye da ta ko umara kenan wannan wajibi ne sai mutun ya ci gaba da yin su malai ce wannan nafila juhu zakatahu ma lam yaqa hajjan wa umratan faqatuhum tana malai ce wannan nafila juhu zakatahu ma lam yaqa malai ce kaga abin da yake na nafila ne kake aikatawa kana iya cireya misali ka fara sallar nafila sallarka a gaban ka kawai sai kaga babanka ya kira ka kana sallar nafila kana iya tsida waka dauki afali daga baya ka zo kai kenan shine abin da malai yake magana anan wannan nafila juhu zakatahu ma lam yaqa idan kana yi aikin nafila kana iya tsida shi misali kana azumi sai aka gayyace ka wajen wata walima azumin nafila ne kake da ka zo wajen wata walima sai kaga an gudo abinci fa masha Allah to a lokacin nan kana iya barin wannan azumin naka saboda me saboda nafila ce kake kenan nan shine abinda malai yake magana sai ya ce malam yaqa hajjan wa umratan idan ya zaman to ba hajji bane ko kuma umra faqat uhum tana yace to ka sani fa cire wannan aikin hajji ko umra yace imtana yace nan haramun ne ka cire shi kenan lokacin da kake sallah in dai nafila ce kake kaga abinda zai wannan in kana iya cireya ka bar shi kenan sai dai idan ya zaman to aikin hajji ne to shi kuma wannan bai dacewa mutun ya bar shi saboda Allah ya ce wa timul hajja wal umrata lillah kenan wannan wajibi ne shi kuma mutun ya ci gaba da yin su mala ya ce wal ism wad daman yasbutani bil jahl wal ikrah wal nisyan mala ya ce kaga abin da yake zinubi ne wad daman yasbutani da kuma abin da yake ramuwa ce zakai mala ya ce yana haduwa akan mutun bil jahl wal ikrah wal nisyan yana haduwa akan mutun idan ya zamanto ya aikata ne akan jahilci ko kuma ya aikata akan an takura mishi yayi wannan siyani ko kuma yana mai mantuwa ne ya aikata wannan abu misali wanda ya aikata wani abu aikin hashi bai sani ba ya shigo ya dauki harama kawai sai ga irin abin da aka hana a yaƙe shi aikin hashi kamar site kai wata harauta kawai sai ya halba to bai sani ba to a lokacin nan babu komai akan shi saboda me saboda bai sani ba haka idan ya zamanto ka rige da ka shigo ne da ka shigo kai baka san ba wayannan abubuwan duka ba a yin su ko kuma ka manta sai ka aikata to nan shine mala ce wal ism wad daman yasbutani bil jahl wal ikrah wal nisyan idan ya zamanto kana mai jahilci ne akan abu baka sani bane ko kuma an sa ka ne dole kai wannan abu wannan nisyan ko kuma kana mai mantuwa ne to wannan babu komai akan ka shine yake bada misali yace kamar wanda yazo yayi kaho yana azumi ko kuma yana mai harama to wannan ai bai san inda bai sani ba wannan babu komai akan shi ko kuma wanda yazo yayi sallah a makabarta sai bayan ya kare aka ce mishi kai wannan makabarta ce to wannan sallar shi tayi bai sakewa bai sani ba misali yana kan hanya a daji ne yake sai sallah ta kama shi da sallah ta kama shi kawai sai ya ga wani guri mai kyau sai ya je yayi sallah he da ya kare sai wani mutum ya zo ya ce mishi kai a makabarta kai sallah shi kuma asali a makabarta ai ba a sallah ko wannan hani ne to wannan sallar da kai mala ya ce nan baka saki ta sallar ka tayi sai ka kama hanya ka tayi ka saboda kai ne bil jahili kina a jahilci ne kai saboda baka sani ba kina wannan babu laifi akan ka saboda Allah subhanahu wataala yana cewa rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana shine na gaba ko haka manzo Allah yake cewa man nama ala salatin aw nasiya falyusalliha idza zakara ko manzo Allah yace la kafara laha illa zalik wanda yayi manci sallah ko kuma yayi barci lokacin sallah ya huce idan ya tashi manzo Allah yace hey sallah a wannan lokacin babu wani komai akan shi ko kuma man nasiya wa huwa sa'in fa akala aw shariba sai ya ci gaba da azumin shi ko kuma wanda yana azumi ya manci ya ci wani abu ko kuma ya manci ya sha wani abu to wannan mutumin babu komai akan sa Allah ne ya ciyar da shi mala yace in kana zafi haqqi maulana idan ya zamanto wa'incan abubuwan wannan baitin yana da alaka da wancan na baya can da muka karanta cewa wal ism wad daman yasbutani ko bil jahl wal ikrah wal nisyan wa'inna awwa idan mutun ya aikata a tare a bai sani ba to wannan Allah bai kama shi akan wannan layin ko yace in kana zafi haqqi maulana idan ya zamanto wa'innan abubuwan haqqi ne nawa na Allah subhanahu wataala kenan nan zai tsaya in kana zafi haqqi maulana anan zai tsaya nan kuma sabuwar magana ce sai ce wala tasqutu damana fi huquqil mala amma idan ya zamanto haqqi ne na dan adam babu zancen ka ce ban sani ba ko kuma na manta ko kuma nayi a jahilci shi kuma wannan dole sai ka rama kana tayya a bisa moto sai ka take ma wani akuya dole sai ka rama mishi akuyar shi sai dai in shi yace yayi maka karka ce ni ban ga ba ta gitta nan batta faduwa shine wala tasqutu damana fi huquqil mala idan ya zamanto haqqi ne na dan adam to a wannan lokacin batta faduwa dole sai kai mi dole sai ka rama ko kuma mutumin da yaga wata akuya ya aga akuya ce kawai ya kama yanka to wannan a lokacin shi ma mi sai ya rama ta kenan dole sai ya rama ta saboda ni ko da yayi akan bata ne bai sani ba kawai zai je ne ya nema wannan mutumin in ya ga dama ya yahi mishi in ya ce bai yahi ba dole sai ya rama mishi kayan shi kenan wancan Allah subhanahu wataala shine zai ce maka a idan kai a jahilci ko kuma a mantuwa amma idan mutun ne dole za ka rama mishi in yace bai yarda ba karama mishi in kuma yace ya yarda ya yahi maka wannan kuma fa nema mala yace wa kullu mutlafin fa madmunun idza lam yakul itlafi min daf'il adha mala yace duk abin da yake ka zo ka bata shi to mala yace sai ka biya shi idza lam yakul itlafin min daf'il adha idan ya zamanto wannan abin da kai ba kai bane dan ka kawar da wata cuta misali akwai kare a ungo kawai na wani mutum ne kawai sai ka zo ka kama wannan karen ka kashe shi kai a ce to me yasa ka kashe shi baka da hujja, to wannan mutum yana iya kai karanka. Amma idan ya zamanto wannan karan duk lokacin da mutane suka huto sallar asuba, yau ya ci wannan, yau ya tozarta wannan, ya yi sallah ba annaba, yau ya bu wancan, kawai kai ran nan da zaka huto da gida sai ka huto da sanda, kawai yana rido ka sai kan wuya ka kwala mushi sai ya fade mutu, to a lokacin babu komai a kanka. Nan shine abin da malaike suke cewa kullu mutlafin, duk abin da ka zo ka aikata shi, ka zo ka aikata shi, ka bata shi, yace ba za ka biya shi ba, malam ya ku itlafin bil azab. Idan ya zamanto wannan abin da kai ba da gangan bane, kawai ta kankanas ne kai, kawai dan yana baka haushi kai, a wannan yake biya shi. Amma idan ya zamanto kai ne dan saboda al'umma, yana takurama mutane ko kuma dan ka kare kanka, wannan babu komai akan shi. Yace aw yakuma azunan bihi min malikin aw rabbu nazil malikil khairil malik khairil malikin, ko kuma ya zamanto an baka umarni ne, an baka izini ne akan ka aikata wannan abu, aw rabbuna zil malik zil malik khairil malik, ko kuma Allah ne subhanahu wataala ya bada dama a yi shi. Yanzu na idan muka dauka wanda yake tambayar manzo Allah akan cewa mutun ne yazo zai mushi kwace dukiya, fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam la tuti, manzo Allah ce kada ka bashi wannan dukiyar, kada idan yazo kwace ne zai maka ku kalka bashi. Sai ce ya rasulullah ara'aita in qatalani, ce manzo Allah idan kuma ya yake ni fa, manzo Allah ya ce qatilu, kai ma ka yake shi ko yayi karhinka, manzo Allah ya ce kai ma ka yake shi. Sai ce ma manzo Allah ara'aita in qatalani, ce ma manzo Allah to kuma idan ya kashe ni fa, manzo Allah ya ce fa anta shahid, yace manzo Allah ya ce to kai kai shahada idan ka mutu saboda kana kare dukiyar ka ne ko kuma kana kare jininka. Kala sai ce ma manzo Allah ara'aita in qataltu, yace ma manzo Allah to kuma in ni na kashe shi wa, manzo Allah ya ce fa huwa finnar, ce to wannan wanda ka kashe yana wuta, kai ba komai akan ka. Kenan idan ya zamanto ya zo ne da niyyar yima wani abu ya cutar da kai, to wannan shari'a ta baka dama ka kare kanka. Kenan ka kare kanka, idan wajen kare kanka ka aikata abinda ba shi ba, wannan a shari'a babu komai. Sai dai idan wani kanuni ne na wada'i, abinda yake na shari'a ta yanzu wanda ba shari'ar musulunci ba, wannan kuma wani abu daban ne. Amma a musulunci babu komai akan ka. Ko kuma misali irin kayan wasa na caca haka, misali kawai kaga abun yayi yawa ana ta yi sai kazo ka bata shi, wannan a haƙin Allah subhanahu wataala babu komai akan ka. Wataƙila sai ka biya su, amma a wajen Allah subhanahu wataala babu komai akan ka. Shine ce khairil malik, idan ya zamanto wannan abun Allah ya hana shi ne ake yin shi, idan ka bata shi babu komai akan ka a musulunci. Malai ce wayul madal muslimi bil muslimi wa ma laysa bil muslimi bima qad quwima, malai ce ana biyan ko kuma ana rama abu kwatankwacin abin da aka bata ne. Misali mutum yana tahiya ya dauko abinci a bisa moto, kawai sai ka mushi wani wasa sai ka ture shi ya zubda, da ya zubda kuma ba iya kwashewa, to a lokacin ne sai ka rama mushi irin abin da ka zubda mushi. Kenan shine nan yace wayud manul muslimi bil muslimi, za a rama abu kwatankwacin abin da aka bata, abin da ka bata mushi shi za ka rama mushi. Sai yace amma wa ma laysa bi muslimi bima qad uwima, amma abin da ya zamanto ba iya rama kwatankwacin shi. Misali mutum ne yazo shi ya dafa abinci ya dauko bisa moto, kawai daga nan sai ka mushi wasa sai ya zubda, to yanzu me za ka rama mushi abinci ko? To nan yasi zai dan ka rama abincinka kai zana ko ni sai ka rama mushi kan shi. Nan shine wa ma laysa bi muslimi, abinda ba iya kwatankwata shi a bada kwatankwace shi bima qad quwima, to a lokacin nan kiyasi zai sai ka rama mushi kayan shi. Kenan idan ya zamanto kisasi ne abin da yake ne, kenan kisasi ne abinda ka bata mushi shine za ka rama mushi, kenan ba tare da ka kara mushi wani abu kai ba. Malai ce fa kullu ma yahsulu mimma qad uzin fa laysa madmuman wa aqsuhu dumin, malai ce duk abinda ya zamanto shari'a fa kullu ma yahsul mimma qad uzin, abinda shari'a ta umarta da ayi shi, misali ka kare kanka, wajen kare kanka sai ka kashe mutum, malai ce falaysa madmuna, to anan bakka ramawa babu komai akan kana, wa aqsuhu dumin, amma ho aka san haka idan ba ka bane dole sai ka rama. Misali yanzu ba aka ce ajehe ba mutum mai aure idan yayi zina, da aka jehe shi asalin aka jehe shi ne yake ya mutu ko? To yanzu da aka jehe shi sai ya mutu, babu zancan a ce a sai duka yi an muku sai an muku hisabi ga baki ɗinku a babu wannan saboda me saboda asalin shi fa kullu ma yahsul mimma qad uzin ai mimma qad uzin shari abinda Allah subhanahu wataala ya umarta kenan wannan babu me babu ramuwa akan shi haka wanda aka cire ma hannu idan yayi sata wanda ya cire hannun baiwa misali an zo ana shari'a ta musulunci sai aka samu wani mutum aka ce wannan kullum idan za a yi haddi kawai in dai za a yi bulala wannan shine zai yi bulala in za a cire ma mutum hannu wannan shine zai kawai yanzu kawai ta kewayo kan abokin shi wataran kawai abokin shi sai wani abin da ba shi ba sai aka kawo shi aka ce mishi bulala da ya mishi bulala kawai sai da aka kauce shi ya rama a wata rama za ka yi to wannan babu wata ramuwa a kan shi bakka rama saboda me asalin abin Allah ya umarci akan ai wannan abu sai malai ya ce wama alal muhsini min sabilin wa aqsuhu zalim fasma atihi malai ya ce wama alal muhsini min sabili haka bai dacewa akan mutumin da yake muhsini ne yayi abu ne dan Allah kuma sai ya zama to wannan abu sai ya kawo barna misali akwai wani rami kan hanya to sai wani mutum aka samu sai ya kawo dutse babba sai ya sa akan hanyar wannan saboda mutane kar su hada ko to yanzu sai wannan dutsen da wannan mutumin ya sa sai ya sanadiyar hadawan mutum ya mutu to wannan babu komai akan shi saboda me yasa yayi shi shi ihsani ne ko shi yayi ne da kyakkyawan niyya yayi ne yayi dan Allah shine malai ya ce wama alal muhsini min sabili amma duk wanda musini ne yayi ne kyakkyautatawa ce yayi dan Allah to idan yayi haka sabanin haka bai da komai akan shi ma alal muhsinina min sabili haka Allah ya ce haka mutumin da yazo yayi gina rijiya da ya gina rijiya a gehen hanya ba kan hanya ba kawai aka samu wani sai yazo ya hada ya mutu wannan babu komai akan shi amma sai malai ya ce wa aqsuhu zalim fasma aqili yace amma ko aka san haka wanda yazo ya gina rijiya a tsakal hanya mutane suka ringa hada to wannan mutumin dole a mai hukunci an fahimta kenan bambancin idan ya zamanto shi wancan na hwari kai kai a gehen hanya dan mutane su amfana shi kuma wannan kawai sai yazo kai ka sani kan hanya dole mutane su hada sai kazo kai a tsakar hanya to wannan a lokacin nan kai da kazo kai a tsakar hanya to ka sani cewa dole sai mi sai shari'a ta tambaye ka akan wannan dan mi zaka yi haka saboda barna ce kai malai ce sun mal uqud in takun muawada fahariranna wa al mukhatara malai ce sannan muamala idan muamala ta zo in takun muawada in ta zamanto shanjaman ne ake a kasuwanci ka bani dawa ne in baka dawa misali ka bani dawa in baka dawa misali in ya zamanto haka ne zai malai ce fahariranha wal il mukhatara yace to ayi ta ahili shine ka kawo naka na kawo nau to kowa ya bude nashi a gani ai wada il mukhatara kalka dauki abin da yake hadari ne a ciki wata kila a baka abin da yake ba daidai ba kenan idan ya kawo kasuwanci ne za ku yi bude in gani kai ma bude in gani ba laihi bane mutun ya kama abu ya saida ma kace me wane bude ina gani ba laihi bane mutun ya kama sallah ka saya ba laihi ne bude mini sai na leka komai yayi ta kwana in saya ba laihi bane kenan shine fahariranna hawar il mukhatara kenan idan ya zamanto an kama ka to wannan wajibi ne a gare ka ka bude ya gani shi ma ya bude ma in ya so a lokacin sai ayi kasuwanci sai malai ce wa in takun tabarruan aw tawsika fa amruha akhafu fadr itafrika malai ce idan ya zamanto kuma kai tabri'a ne ka bada ne haka bar ruwanka wannan ba komai aw tawsika ko kuma kai niyya ne zaka bada fa amruha akhafu yace to wannan da dama wannan yahi sauki a cikin shi yace fadr itafrika yace to ka san bambanci tsakankanin su kasuwanci ne zamu da kai to dole zaka bude min abin in gani ya mini ko bai min ba ta kwana musa ya ko ka bude ayi ta ahiri amma idan ya zamanto wannan ni ne niyyar baka na baka kaza ne baka ce ba bari leka yau mai kyau ne ka bani a kawai idan ya niyya baka kawai shi ka ya baka ko kawai sai ai ba kasuwanci bane akai ko kuma ya ma alƙawari baiti na gaba yace li annazi in hasalat fa magnamun wa in tafut fa laysa fiha magramun misali idan mutun ya ce maka ka gamu da wani mutum a hanya sai ka ce wani iske ni gida zan baka kyauta yanzu da yace iske ni gida zan baka kyauta sai kake tunanin cewa kuɗi zai baka mai yawa yanzu kana zuwa kawai sai dauko kunfule guda ya baka to malai yace wa in tafut fa laysa fiha magram idan ya baka abinda ba shi kai zato ba babu wani ya rama maka ciki to ai dama ganima ce sai yace fa magnamun anan dama ganima ce shine abinda yake ni anan li annazi in hasalat in ta samu alhamdulillah in ba ta samu ba mala yace babu bashi a cikin ta babu biya shine yace fa magnamun saboda asali ganima ce kyauta ce shine yayi niyya zai baka wa in ta fut idan bai baka ba abin da ka sa a ranka yace fa laysa fiha magramun to yace anan babu zancan ka ce a ai ba haka muke da kai ba tunda zama ce ai ka zo in baka kyauta idan ya baka to idan bai baka ba wani abu shikenan abin da yayi niyya ya baka wannan da shi zaka yi aiki wa kullu ma ata haka ne na gaba kuma shine wa kullu ma ata wa lam yuhaddid bi shar'i kal hayzi fa bil urfi hudid mala yace wa kullu ma ata wa lam yuhaddid duk abin da yazo a cikin addini idan ya zamanto addini bai haddi ba akan cewa ga yanda yake bi shar'i kal hayzi fa badal al urfi kamar hirz abin da ake ce ma hirz shine kamar abu cikin tsaro misali yanzu idan zaka yi ajiyar kudin ka baka so a sace maka mu anan wajen aina ake ajiye kudi ajiyu zaka ajiye misali kana yawo da kanka ko mu anan wajen mu sai ka sa ajiyu ko to ka sa ajiyu wannan shine hirs kame tsaro kenan su kuma ɗan wani gari misali su kuma kowa sako ta gare shi sai ya rataya to anan zamu aiki da hirs namu mu ɗan nan garin misali sai mu aiki ne hirs din mu ajiyu ko to idan ya zamanto shari'a ba ta zo ba akan cewa ga inda kowa zai sa shi sai mala ce fa bil urfi hudid yace to al'ada ta garin ita ce zata haddade mana cewa ga yanda zai kenan baka cewa a kowa na duniya dole sai yayi ajiyu ya riga sa kudin shi a waye saka saboda shari'a ba ta zo ba ta ce kowa ajiyu zai sa kudin shi ko kawai abinda shari'a ta ce a samu a aje shi guri mai tsaro ko shine alhirz ko aje shi guri mai tsaro to guri mai tsaro ni ina gani a ungwon a garin mu guri mai tsaro shine in samu sak in zuba kudi na rataya a wuyana mu wannan shine al'adar garin mu su kuma wancan al'adar garin su mutun ya sa a ajihu su kuma wancan al'adar garin su mutun ya kai banki ya ashi idan ya zamanto mu al'adar garin mu ajihu ake sawa yanzu ya ka isawa a ajihu sai ka zo nan ka aje sai mutun ya zo ya sa ta ya aje ya sa ta ya dauka wannan abin naka to asali wannan mutum ba a hirs bai dauke shi saboda ni ba inda ake ajiye ba ka bashi ba tsaro ko kaman misali ne mutumin da ya zo da moto zai shiga gida ya fito kawai he bar moto yana laranti kawai he shiga kan ya fito ai ya san abin da yake ko kan ya fito babu moto me yayi yanzu da ya fito sai shi wanda ya dauki motan har yayi gaba sai aka kama shi yazo ce kai dana ce zan yi inji dadin motan to a lokacin nan me za mu shi ba abin da za yi ko tunda asali badira be inda a ce ya dira ya dauko a lokacin da sai ku je ku riye shi ko sai kuka kama shi ko to ai ba dira bai dauko kai sakaki ka bar shi to a lokacin da sai ku kyale shi ta yi shani shi kinan nan shine wa kullu ma ata malam yuhad duk abin da ya zamanto shari'a ta zo da shi bata haddade shi ba ga yanda za'ai mala ce kal hirzi kamar abin da yake tsaro na ajiya abin da zaka aje mala ce fa bil urfi hudid to nan al'adar garin ku ita ce za ta yi hukunci akan haka kinan nan abin da yake da alaka da al'adar gari mu dauka sadaki shari'a bata haddade ba cewa sadakin kowace mace kaza ne ko amma da me za yi aiki a garin ku nawa ake sadaki kenan bai wa kawai a samu wani shugaban gari ya tashi ya ce to daga yau ku tsaya ku shi sadaki kai wuce jikabil daga yau waye saka wannan urfi ne ko ya nawa ake kaza ne ake anan kaza to haka zai bai wa a ce a haddade shi saboda shari'a bata haddade shi ba kai bai wa ka zo ka haddade shi kenan abinda aka kasance ana yi akan al'ada garin to wannan da shi zai aiki mala yace min zaka sigatul uqudi mutlaka wa nawi hafi qawli man qad haqqaka mala yace haka idan ya zamanto wa zaka sigatul uqudi haka siga ta kasuwanci cinikayya ta yau da kullum mutlakan ai Allah ya bar shi haka a sake ko kawai an ce ai kasuwanci wa nawi hafi qawli man qad haqqaka to idan ya zamanto a garin ku kana sai da kaya kana iya mushi kudi yanda kake so kace to ni a shago na misali kace ni hasalla a shago na kawai jikka goma ci in kana saya ka saya an baka saya ka bari kawai bai yi wahalu a kawai a samu wani shugaban gari ya zo ya ce kai sai la jikka bakwai abi da ce saboda shi yaya so abin shi to wannan shine abin da mala yake magana anan kenan ni ne nazo na ce ga yanda na tsayar abu na zan saida kenan bai yi wani ya zo ya ce ma a ba haka bane shine min zaka sigatul uqudi duk abin da yake na cinikiyya ne mutlakan an bashi ne sakaka kenan wani hawa ko kuma wani abu kwatankwacin haka kamar yadda muka bada misali akan aure bai da hududi akan kudin sadaki, to haka za a bar shi haka a ringa aiki da abin da yake na al'adar gari. Malai ce waja al qalafiz kulli urfin muttarid fa shartu nal urfi yukalafizin yarid. Malai ce haka abin da yake na kasuwanci ne fada ce. Misali idan za a daura aure me ake cewa malamu, idan za a daura aure me ake cewa? An bada an amsa ko in aka ce wane ya nemi auren wace sai a ce an bada ko? Idan aka ce an bada aure ya dauri haka ne ko? To wannan a urfin mu shine namu ko? To idan ya zamanto wannan maganar ita ce ta sa daga an yi haka aure ya dauri, to bai yiwa ko wani yazo ya ce a sauya magana daga yau, a dan me za a sauya? To wannan maganar ba wai baka ce ba ga abin da za a yi, saboda shari'a ba ta zo ba ta ce ma ga yadda za ku yi, kawai an ce ni ga yanda siga ta aure take ai aure kaza Allah ya ce ai manzo Allah ya ce ai ko? To yanzu wannan ku ƴan gari da wani irin lafazi kuke magana, me muka yanki? Idan muka yi kasuwanci da kai zan iya ce maka, in na ce maka wannan abun shi ka goma ne sai ka ce min na saya, to idan ka ce min na saya mu al'adar garin mu duk wanda yace na saya kawai idan yace ya saya ko ya ake ciki sai ya biya kuɗin, to in haka ne al'adar garin mu to sai ya biya. Kenan baiwa ka zo ka ce a mu ba garin ba haka baki, in dai al'adar garin ce to wajibi ne, sai ma shine mala ce fa shartu nal urfi kalafizin yarid, to haka sharadi yake na urfi. Kenan abin da yake a gari al'umma gabaki dai wannan shi ake aiki da shi. Mala yace wa shartu aqdin kaunuhu min malikin wa kullu zi wilayatin ka malikin. Yace ka sani kwa sharadi na kasuwa na kasuwanci kaunuhu min malikin ya zamanto wannan abin da zaka saida naka ne, bai yiwa ka saida abin da ba naka ba. Shine mala yace wa shartu aqdin dukka fa ka sani wa sharadi na kasuwanci na cinikayya kaunuhu min malik wajibi ne ya zamanto abin da zaka saida naka ne, bai yiwa muna zanne da kai anan kawai yanzu wani ya shigo ya dauki wannan sanda ya ce wa zai saya, ai in ya ci kashi shi ya zago, kawai wani ya shigo da ya shigo ya ga wannan sallar ta mala kawai ya dauka ya ce wa zai saya ko me aka mishi ai shi ya jago, to wannan bai dacewa. Shine mala yace wa shartu aqdi kaunuhu min malik abin da yake na kasuwanci ne wajibi ne ya zamanto naka ne. Sai mala yace wa kullu zi wilayatin kamali kal maliki yace abinda kuma aka wakilta wani akan shi to shi ma zai zamanto kamar mai abin ne. Misali yanzu malam ya aje samu rashi anan sai yace min wannan sallar na barta a hannunka, idan ka samu mai saya ka saida ta, ai malam ya bani ko? To wannan ina iya saida ta, saboda me? Shine wa kullu zi wilayatin duk wata wilaya da aka baka wakilci da aka baka malam ce kal malikin kamar wanda ya baka abin ne. Mutum ne ya baka gida yace ka saida mishi, ga yanda zaka saida mun gida, sai ya samu masu saya sai ya saida, to da shi da wanda ya bashi gidan duka ɗaya ne, saboda me? Ya riga ya dora wakilcin mi a hannun shi, kenan idan ya saida shi ya yi daidai, kenan ba ɗaya bane da wanda ba nashi bane ya dauka ya saida, kenan wannan shine bambancin. Wane na gaba? Wa kullu man malai ce wa kullu man ridahu غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر ما لا يتي duk wanda ya zamanto yardar shi akan abu batta tasiri akan abu yace kamubra'in fa ilmuhu la yu'tabar, kamar wanda za a ce misali zaka saida bawa ai ba ya kai mushi bayani ba zaka saida shi, misali hayar da zaka saida shi bai dacewa ba dole bane hayar da wani. Misali wa kullu man ridahu gairu mu'tabar, yanzu misali mutum ne saki matar shi sai ta ce ba ta yarda ba, yo ai dama ba bukatar yarda ta ko? Ba ita yarda ba ko? To nan mala yace gairu mu'tabar, to nan ba azancan a ce dole ita yarda, kenan yardar ta yarda ko kar ta yarda wannan ba itibari shi, shine abin da mala yake magana nan. Kamubarrain fa ilmuhu la yu'tabar, kamar bawa a ce an saida bawa yace ban yarda ba yace to waye kai ne ka yarda? Ba ya yarda ba, kenan an saida ka kawai an saida ka tashi za ka yi kataicin, kenan duk wanda ya zamanto yardar shi batta tasiri a kai malai ce to wannan ba itibari da wannan yardar tashi, kenan mahama kana al'amar in dai ya zamanto ba kowa bane akan, kenan ba zancan a ce a mutum ne yazo zai saida abun shi. Misali mutum ne ya baka haya gida yana cikin gidan sai ka zo ka ce me wani ka nemi wani gidan sai ya haika ce abun yarda baka saida gida, to haka yayi ai bai ba ko? Saboda ni da yarda ko kai yarda ai ba nashi bane, to wannan shine abin da malai yake magana anan. Mala ce wa kullu man yankiruhu al-hissi yumna'a sama'u da'awahum wa jidduhum sama'. Mala ce duk abin da ya zamanto al-hawas khamsa za su iya inkarin wannan abin. Yace da'awahu jidduhum sama'. Ko da mutun yayi ikrarin wannan abin yayi a banza. Misali
wa kullu da'awati fasadin
Nara aiwa hakan wa kullu da'wa li fasadin aqdi ma'addi'a isihatin la tujdi ko malace duk wani kira da za'ai ko kuma duk abin da za'ai za furta shi a wajen kasuwanci idan ya zamanto abu ne wanda sharadi ne na ƙarya to wannan ba itibarin shi ko kuma misali mutun ne yazo ya sayi abu a hannunka wannan abin da ya saya kai a hili ka saida mishi makami ne baka san ba cewa wannan makamin da ka saida mishi mutun zai kashe bakar lahi a ciki amma ka san mutun zai kashe wannan bai dace ba ka saida mishi shine wa kullu da'wal li fasadin aqd man idda'a isihatin la tujdi idan ya zamanto mutun ne yazo sayan makami a hannunka kawai da ya saya shi bai ga maka ba ga abin da zai kawai da yaje sai ya kashe wani da shi to a lokacin nan kai bakka da lahi an fahimta malace wa kullu ma yankiruhu al-hissi yumna duk abinda al-hawas khamsa abinda ake cewa al-hawas khamsa da ji da gani da jin kamshi wayna abuwa idai ko kuma hannu ya taba idai ya zamanto mutun ya zo da su ta hanyar da bata dace ba to wannan abin ba aiki da shi misali mutun ne ya tai aikin haji jiya misali mutun ya tai aikin haji nan da kwana 10 da suka wuce misali kawai yanzu sai ka kawo karan shi yau da ka kawo karan shi wurin sarki sai ka ce ma sarki ai wani ya ci kuɗi na shi karan jiya shi ko mutumin yayi kwana kuma bayya nan to a lokacin nan mala yace sama'u da'awahu wadidduhum sama wannan bai ma dacewa a saurari wannan abin da yake faɗi saboda ni abin ya saba ma hankali duk abin da yazo da shi ba daidai bane ba saboda bai yiwa mutumin da yake Saudiya yanzu kai ikrarin cewa ya ma wani abu ko kuma ya dauki ma wani abu kai kuma a daidai lokacin da kake wannan maganar bayya ma gari mala yace biniyatin alzim bi kulli muddin wa munkarin alzim yaminan tutai mala yace biniyatin alzim li kulli muddin yace duk wanda yazo shi ya kawo karan wani to ya kamata ya tabbatar da hujja a bayyana ta ko bayyana ta aba mawsalin bai bayyinatan alzim li kulli mudda'in mala yace duk wanda ya kawo karan wani wajibi ne akan shi ya kawo mi ya kawo dalili wa munkiran alzim yaminan tuti shi kuma wanda ya inkari dole zai yi rantsuwa sai yace tuti nan tuti ai ka bi abinda manzon Allah yace bi manzon Allah yace albayyina ala mudda'i wal yamin ala man ankara kenan nan da mala yace bayyinatan alzim li kulli mudda'in duk wanda ya ka karan wani sai yazo ka ce wani ya cimma wani abu ko kuma wani ya amshin ma wani abu to anan me ake bukata hujja zaka kawo idan ka kawo hujja sai a kira shi wanda kaka karan nashi in ka kawo hujja wani ya yi mini kaza to a lokacin nan in ka hodi shi kuma idan yayi inkari wa munkiran idan yazo yayi zamanto yayi inkari mala yace alzim yaminan shi kuma anan wajibi ne sai yayi rantsuwa to tai ai dole zaka yi aiki da fadar manzon Allah albayyina ala mudda'i wal yamin ala ma ankara kenan wanda yazo da wanda ya kawo kara sai ya kawo hujja ranar kaza da kaza wani ya dauki mini kaza a hudda mini haƙina shi kuma mutumin da aka kira shi sai ya ce a ba mi haka da kai ba ni ba amshin ma komi ba to a lokacin nan shi wannan mutumin ana so ya yi rantsuwa akan cewa eh tabbas bai dauki ba wannan abu shi kuma sheda ko kuma amsar rantsuwa da kuma sheda a musulunci daban-daban ne akwai inda ana buƙatar mutane hudu su yi sheda ko akwai inda ana buƙatar mutane uku akwai inda ana buƙatar mutum biyu akwai inda kuma warajulun mamra'atani ake buƙatar su yi sheda kenan yanda ta bada dai mala yace kullu aminun yadda irradda qubil malam yakun fi malahu hazun hasal mala yace kullu aminun yadda irradda qubil duk mutumin da ya zamanto amintacce ne sai sai yayi magana cewa ya medo abinda aka bashi ajiya. Misali, kawai ana zaman lafiya sai ka dauki shi ka dari ka ba wani, ka yarda da shi. Ka yarda da shi sai sa ka bashi, saboda baka yi rabar mutum baka bashi ajiya ko? To da ka yarda da shi sai ka bashi ajiya jikka dari, wani ajiya mun jikka darin wannan. Yanzu can wani lokaci sai ka ce mishi wane wayena kuɗina, sai ya ce ai na baka. Shine kullu aminin, duk wanda ya zamanto an aminta shi akan wani abu yadda irradda qubil, sai magana cewa ai ya mai da wannan abu, malai ce qubil, sai a yarda abin da ya hudi. Sai malai ce malam yakun fi malahu hazun hasan, amma ho sharadin sai dai ya zamanto abinda aka bashi bai da maslaha akan shi. Me abinda bai da maslaha akan shi? Misali, ramce ne kace yace ka bashi, sai ka bashi ramtan jikka dari. Da ka bashi ramtan jikka dari, sai wata ran kace ba ni ramtan jikka dari da na baka, sai ya ce na mai da maka, anan kuma bai yiwa. Saboda me? Saboda malam yakun fi malahu hazun. To idan ya zamanto ba shi bane yake da maslaha, bashi da ka bashi maslahar wace ce? Ba taka ba kai da ka bashi ko? Ta wace ce? Tashi ce ko? To in dai wannan maslahar tashi ce, to wannan a lokacin ba a yarda da wannan magana. Kenan inda ake yarda kai da ka bashi ne, kawai ta kankanis ne idan ka yarda da shi ka bashi. Kenan kullu aminin yadda irradda qubil, idan ya zamanto ya ce ya miro maka, saboda asali dama ne ne ka yarda da shi, to a lokacin nan dole in ya ce ma kaza zaka yarda abin da ya faɗi maka. Amma sai ya ce wa atliqil qabula fi da'wa talif wa kullu man yuqbal qawluhu halaf, yace amma fa za a saki wannan magana ta karbar magana. Idan ka ce ka bashi ajiya, misali fi da'wa talif, ajiya da ka ba mutum aka sace ta talif, aka sace ta ko kuma kudin suka bace, ka bashi ajiya jikka dari sai ka ce baka, sai yace kudin nan an sace su, to a lokacin nan wa kullu man yuqbal qawluhu halaf, idan kace ka yarda to anan wajibi ne sai yazo da rantsuwa. Wa kullu man yuqbal qawluhu, idan an yarda ma da maganar tashi, malai ce halaf, to sai yazo da rantsuwa, ai na rantsi da Allah amin kaza kudin nan sace su ake. Kenan idan yayi rantsuwa a lokacin nan sai kai mi, sai ka yarda da abin da yake ga maka. Kenan ba wai kawai a kai kudin ka fa an sace kuma tashi, a baka bane, malai ce baka bane. Wa kullu man yuqbal, duk wanda za a yarda wannan magana tashi qawluhu, za a yarda, to malai ce halaf, to a lokacin nan sai yayi rantsuwa kafin a yarda maganar shi. Malai ce addil amana lil ladzi kad ammanak wa la takhun man khana fa huwa kad halak, malai ce ka mai da amana ga duk wanda ya baka amana, wanda ya baka ajiya, malai ce kada ka ci amanar shi. Wa la takhun man khana fa huwa kad halak, kada ka ci amanar shi dan ya ci amana ka, saboda shi deja ya halaka. Misali, ka ba mutum ajiya kuɗi, kawai sai ya cinye kuɗin, da ka zo yake ma hanya hanya ya ci amanar ka ko? To yanzu wannan ta huce, ana nan wani lokaci shi har ya mamance, kawai shi ma ya dauko ajiya ya kama ka, to a lokacin nan malai ce addil amana lil ladzi kad ammanak, malai ce to anan ka mai da mushi amanar shi, kada ka ce a bari in tuna abin da ya mun wancan lokacin. Malai ce wala takhun man khana fa huwa kad halak, malai ce kada ka ci amanar wanda ya ci amanar ka, saboda ni fa huwa kad halak, saboda shi ya riga ya halaka. Kenan koda ya maka, kada ka ce a haina rama idza khanaka ahda fil muawala fala takhun, idan mutun ya ci amanar ka a muamala, mazala ce kada ka ci amanar shi, bar shi da Allah shi, ya ba ka bashi ajiya ya cinye maka, ya mance ko? Yau he baka ajiya, kalka ce a na baka ran nan ka ci amana ta, ni ma bana baka ba, a kalka haka. Kenan malai ce addil amana lil ladzi kad ammanak, ka mai da mushi amanar shi, haka ya kamata ga musulmi wanda yake mutumin kirki. Kenan hadisi ne wanda yake ingantacce, manzo Allah yake cewa addil amana ila man tamana wala takhun man khana, kada ka ci amana shi wanda ya haince ka. Malai ce wa jaizun akhzuka mal mustahiq shar'an wa law sirran qadifin fa huwa haqq, malai ce yana dacewa ka amshi abin da yake haƙƙi ne a gare ka, shar'an walau sirran kadaifin fa huwa haqq, idan ya zamanto abu ne wanda haƙƙin ka ne a baka, haƙƙi na shari'a. Misali, mai gida ne wanda bayya ba iyallansa abin da ya kamata. Misali, hadisin mata Abu Sufyan, ta buta cewa manzo Allah ai Abu Sufyan bai bata abinci yanda ya kamata, sai manzo Allah ya ce mata ta dauka amma kar ta yi israfi ko, ta dauka daidai abin da zai ishe ta ko? To a lokacin nan idan ta dauka wa jaizun akhzuka malan istihiq haqqan shar'an, to a lokacin nan idan ta dauka ba ta yi laifi ba kinan tana iya dauka amma mi kar ta bata shi sai mala ce walau sirran kadaifin fa huwa haq ko dan bulaguro yazo maka bako yazo maka to wajibi ne akan ka ka bashi haƙi mi haƙin shi ka ciyar da shi kwana uku ko idan ya wuce kwana uku sai ka nuna mishi hanyar kasuwa ko kina a lokacin sai ya je ya nema shi ma ko malabu haka ne kar ya sabutu shay'u li ghairihi tabi mala yace mala yace kar ya sabutu shay'u li ghairihi tabi mala yace wani abu zai tabbata ga wanin sa ne wa in yakul law istaqallamta na da za a bar shi shi kadai ba zai tsaya ba misali mala yace kar ya sabutu shay'u li ghairihi tabi mala yace wani abu zai tabbata ne da wanin sa misali nono zai tabbata ne a cikin ni a cikin hatsar dabba ko idan aka hauda shi ya tabbata bai tabbata to bai dacewa a yi cinikin wannan nonon da yake cikin hantsar saboda baka da tabbacin cewa idan ka je ta tsaya hutu ko bai hutu ba wataƙila ka je ka kasa hutarwa ko ko kuma a kasa samun abin da ka saida ka saida litir guda da ka je ka samu rabin litir to wannan bai dacewa mala yace ka hamilin in bi a hamlu hamtana kamar ka saida dabba ce ka saida afwan ka hamilin in bi a hamluha kamar ka saida cikin dabba ne mala yace imtana wannan haramun ne dabbar ka tana da ciki kazo ka ce zo idan ta aihu wannan zo mi cinikin wannan dan da yake ciki wannan haramun ne sai mala yace walau tu ba hamilan lam yamtana amma idan ka ce a bari in saida ma ita da ciki wannan yayi amma bai dacewa ka ce a ni uwar ta wuce ina son ta amma zan saida ma dan da yake ciki wannan bai dacewa sai mala yace walau tu ba hamilan amma idan aka saida ta da cikin ta lam yamtana yace nan addini bai hana ba amma kuma idan aka zo sayan hallu bai dacewa a wajen wannan sayan a zo a yi sharadi a ce to kai zan saida ma amma idan ta aihu dan nuni a wannan sharadin babu shi a musulunci kawai mi za ka yi sai dai ka saida mai dukan ta gabaki ɗayanta in kuɗi ma za ka ƙara mishi to tunda wacce ba ta da ciki jikka goma take amma ita wannan mai cikin jikka goma sha biyar take hallo kar ka ce mishi zan baka jikka goma in ta aihu zan kama dan wannan duka bai dacewa kawai idan saida za ka yi zaka saida ta ne dukan ta wannan shine abin da shari'a ta ce kenan kad ya sabutu shay'u li ghairihi tabi abin da yake tabbata da wani shi wa in yakul law istaqallamta na da zai tsaya shi kadai wannan abin bai da wani amfani ka hamilin in bi a hamlu hamtana kamal ka saida cikin dabba shi kadai an saida shi bai yiwa an hana haramun ne walau tu ba hamilan lam yamtana da zaka saida ta da cikin ta mala yace wannan shi yayi idan ka saida babu matsala akan haka mala yace wa kullu shartin mufsidin lil aqdin bi zikrihi yufsiduhu kasad mala yace duk wani sharadi da za a zo a yi kira ko zo a zo a hade shi a kasuwanci idan ya zamanto zai bata wannan kasuwanci bi zikrihi a lokacin da aka hade shi yufsiduhu bil kasad to ka sani cewa abinda kai kasadi abinda kai niyya wannan shine zai bata wannan abu misali mutum ne yazo ya sayi makami dan ya yi musulmi to a lokacin nan bai dacewa ka bashi ka saida mishi tunda ka sani mi zai musulmi zai yaka to a lokacin nan bai dacewa kenan wannan me akan ka kakka saida mishi kenan idan ya zamanto sharadin ka gane sharadin ga abin da zai yi da shi to wannan bai dacewa to haka kamar yadda muka yi bayani akan wancan sharadin na idan aka yi aure na karya dal wannan sharadin shi ma bai yi ba saboda an yi shi ne asali aure ne wanda bai yi ba to duk lokacin da aka zo kullu shartin mufsidin lil aqd duk wani sharadi wanda zai bata wannan kullin na mu'amala da za a yi bi zikrihi an hade shi ko ba hade shi ba in dai zaman to aran haka ne ganiye shi nan mala shi yufsiduhu bil kasad to ka sani cewa yana bacewa ne akan niyyar da aka yi niyya za a yi wannan abu kenan innamal a'malu bin niyyati kenan a lokacin nan dole idan ya zaman to an yi haka wajibi ne a tsaya kada a yarda da wannan kasuwanci an kare anan ko bai tiro ne sauraro aiwa mislun nikahi qasid at-tahlili yawa haka mala ce mislun nikahi qasid at-tahlili kamar wanda zai yi aure na karya dal nan tahlilin na aure na karya dal ai musamman ne aure na karya dal ko wanda zai zo ya aure ta daga kwana ɗaya ko kwana biyu sai ya saka ma wancan go dan wancan ya koma go an yi saki uku an rabu Allah ya ce dole sai ta ya aure ta kwana go sai ka zo ka lallaba ka bashi kudin sadakin da komai kace sai ka aure ta kwana uku sai ka sako ta to a lokacin nan wannan auren ne mallaci ce bai yi ba wa manna wat talaqa lir rahim kamar wanda ko kuma wanda yayi niyyar yin saki dan ya tayyace misali mallah bu he tayi da magaram da ya tayi da magaram aiki ya kai shi yace sati zai yi kuma yace ba ai ba zama babu mata yace zai yi aure amma da sharadin sati za a rabu to nan mallah yace wa manna wat talaqa lir rahim wannan ma bai yi ba kenan nan ma haramun ne kenan shine abinda mallah yake so ya ga mana anan kenan duk wanda yayi da wannan niyyar wancan na harko aure ne kai dan ka saka ma wancan ko wannan haramun ne wannan shi ma auren da ka zo kai wa manna wat talaqa lir rahim wanda yazo yayi shi da niyyar dan bulaguro ne yayi bai iya zama yace sai yayi aure amma da sharadin haka zai tayye shi to wannan shi ma dai bai yi ba mallai yace lakinna man yajhalu qasda sahibi fal aqdu ghayr fasidin min janibi amma idan ya zamanto lakinna man yajhalu qasda qasidi amma idan ya zamanto kai dayan mata da miji ne aka daura aure shi namijin aniyar shi dama sati ne zai yi ko sati biyu sai ya sake ta tayye shi amma ita bata sani ba bai ga mata me yayi shi ko lakinna man yajhalu ita he ta jahilci wannan abun kasarin wannan mutumin yace fal aqdu ghayru fasidin min janibi yace to ita wannan matar a wajenta aure ne wanda yake ingantacce a wajen shi ne aure wanda aure bai ba idan yau ya mutu ita ci gadan shi amma da a ce wannan sharadin na su bi duka sun yarda aure ne zan yi da ke na sati guda kan satin ya cika he ya mutu batta cin gadan shi bai cin gadan ta amma idan ya zamanto ita anan ita bata san ba me ya yake ran shi kawai sai ya mutu a wannan yanayi bata sani ba to a lokacin ita za ta shiga dan shi an fahimta kenan lakinna man yajhalu qasda sahibi idan ya zamanto ita bata san ba kasadin shi me yake nihi akan haka fal aqdu ghayri fasidin min janibi to ita a wajenta wannan auren aure ne wanda yake ya inganta sai mallai ce li annahu la ya'lamu allazi asar saboda bai san ba abinda aka boye fa ujriya al-aqdu ala ma qad zahar saboda shi kuma mu'amalanci kasuwanci ne ana hada shi ne akan abin da yake zahiri ne saboda abin da yake a boye ba a sani ba ko mu musan abin da yake boye ba da me muke aiki da zahiri muke aiki kenan zahira abin da ya bayyana da shi ne aiki kenan nan zamu tsaya sai dai da mu rican insha Allah sai mu ci gaba daga inda muka tsaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh